Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da kuma 31 da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za kuma iya jin mu channel kizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Faki.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 1 ga watan Yuni na shekarar 2023 zamu magana ne akan muhimmancin kula da tsaftar jikin ƴa mace yayin jinin al'ada.
Makon ne aka gudanar da wayar da kan al'umma akan jinin al'ada. A dan haka ne shirin namu na yau zai karkata akalarsa akan wannan batu.
A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa a Ghana ta tattauna mana da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Saurare ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya Ghana inda wakilin sashen Hausa Hawwa Abdulkarim Young Pioneer ta tattauna da masu ruwa da tsaki.
A Crown New Town Islamic Hospital tare da hadin gwiwar makarantan Asaruddin Islamic Basic School da Fadama Cluster Basic School wadanda suke karkashin babban limamin kasar Ghana Dr. Usman Nuhu Sharbutu sun sayar da taro domin wayar da kan dalibai mata sama da 1000 kan yadda za su tsaftace jikinsu da yadda za su yi amfani da audigar mata wato sanitary pad. Asibitin dai ta tallafa wa wadannan makarantu sanitary pad sama da 1000 guda sannan kuma ta bada likitoci cike har da unguwar Zoma domin su wayar da kan daliban. Malama da ke koyarwa a makarantar Asaruddin Islamic Basic School ta bayyana yadda wannan taron zai taimaka a rayuwar yara mata waɗanda suka fara jinin al'ada da waɗanda ma ba su fara ba.
Sunana Barkisu Sulaiman, ina gwada abu daga Asaruddin Islamic Basic School New Fadama. Ina ga wanga taruwa dai ina da alheri ba yaran matan mu duka don yawancin su suka zo school rushing pad ma na iya bari har yamma su bata zuwa school. Ina kawo koma baya amma an gwada musu yanda ma suke keep tsaftan jikinsu yasa ina gan wangana da alheri ba mu duka. Na gwada bu 14 years ke ga cikin experience.
To kin taba samun matsala yayin da wani dalibinki ya fara al'ada?
Okay, tamun da nake gwada bu daga Ansaruddin Dakuman ita cupboard girl ina she ta fara haila ma ba sani ba gida. To tana use ragogi ne, to ragogin tana keep cikin cupboard ne, cupboard da muke keep books. To ranan ba ta zo school ba she na aika a ciro mini book she na ga an fito da black rubber. To she ban sa abin da ke cikin ba, an kwanci aka zubar sannan muka gan jini da wanga. To na aika aka kira wuta gida da nan investigate kuma she na gan kaman ma wurin wanda take gida ba ta san ma tana haila ba, ta boyi dai kaman yaran mu ba su ya su fito fili ma su fadi abin da ke tare da su kenan. Yasa da nazo nan ga Fadaman ga kuma kana gwada bu she ka gan yariya ta bata jikinta she yaran mazan na kyamanta amma mun gan kaman muna da yawanci muna organize program mun ga ya bari sun gan kaman ba mugu bane ba mace na haila.
Kina iya siya musu sanitary pad wato audigan matan da kudin
ki? Haka nan ne yasa kullun ina da sanitary pad cikin bagina. Yasa in wani yazo in ta bata jikinta bata da pad ina bayar from bag. Kuma yaran ma ina encouraging su su samu wando guda ko ma da pad guda su sa cikin bagin su in case in kika zo su yi ka bata jikinki ba lalle she kin koma gida ba kin ya ki saki. Yasa encouragement ina nima nake ba su kenan wurin school amma mun saba sai musu.
Sai yaya ku shirye wannan taro?
Cikin neman support don mun saba sai musu she muka gan kaman karfin mu bai iyawa isa da muka je Islamic New Town Islamic Hospital farin gaskiya sun karbe mu cikin farin ciki abinda suka yi muna dai godiya dai wurin Allah yake mun gode musu sosai don sun support wani yariya ma for 1 month in da ba ta stress ta neme kudi ta sai pad yawancin su we smokers sun kan field din na luran su da kudi su sai musu pad isa sun zo sun yi muna wanga alheri mun gode sosai mun kuma ho mu samu mo
akwai wani sako da kike ganin zaki ba wa gwamnati ko ki ba wa iyayen yaran
abinda dan ga ya ma government ne kama e bar pardon na price na a reduce tax visa aso ezo kasa yanda dai kowa eye sai wani kuma iyaye kuma su dunga duban wurin gyara yaran matan su don da yawan su nan sun fi yadda da muticoci da abiyoyin su da parenting su don yariya na iya tana haila manta ma ba ta san da zama ba ko wurin rikonta machine bai san da zama ba isa dai muna hope kama iyaye yaran matan mu future mu kenan isa musa himma wurin gyaran jikin su domin gobe
to sai dai kuma dalib
Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Ga Hauwa ta sake dawowa a tattaunawar su da ma'aikaciyar kula da lafiya wanda za ta gabatar mana da ita.
To yanzu za mu tattauna da babbar unguwar Zoma daga asibitin Accra New Town Islamic Hospital Ghana. Farkon asibiti a Ghana da duk ma'aikatan asibitin ta kowane bangarori musulmai ne. Ni Hawa Abdulkarim Yonfaniya ne zan ji daga bakin unguwar Zoma Rahmatu Isa. To malama Rahmatu Isa, ko menene dalilin da yasa ake bikin wannan ranar na wayar da kan yara mata ko kuma mata masu jinin al'ada? Me yasa ake bikin wannan ranar? Me yasa aka cire rana saboda
na fara cewa al'ada ko menses day kowa ya san kaman kowani na mace ya kamata in ka kai wani shekaru ya kamata ka samu isa kowani na mace isa wani na mace ka da ta yi girma ta fi maybe 15 years 20 years har wa yau baki taba samu ba it's not ba normal bane it doesn't define kuma wannan abu yana define ka as na mace shine na ce is wani abu ne da ke differentiate between mu mata da maza at
abin da ke bambanta tsakanin mu da maza
at wani age So wanga dai an yazo ne saboda kin gan some years back ko shekaru daga baya da koma yanzu akwai wadansu da suna da wayansu perceptions wayansu tunani kaman inda na mace na cikin al'adanta wani abu ba ta dafa abinci ba ta ta shiga cikin mutane ba ta ta wannan abubuwa duka kuma yanda inda al'adan ka zo na mace yanda zaki shirya jikinki so kake samu infection koda al'adan nan shi natural ne abu ne da izama natural ba normal ne in hanci haka nan amma inda baka duba kanka da kyau ba cikin wannan normal no kana ya ka duka ciwon da maybe cikin future ko gobe ya dame ka so reason in da shesa muke celebrate din ga mu bari a san kaman it's one abun da zama natural ko wai understand maza da mata duka su understand kaman natural ne kuma inda muna yin ba wai kana menses ba ka kai komi ko ke ba ka cikin mutane kuma bane ke makana cikin mutane kai kai equally abinda wanda be menstruate ko wanda ba shi cikin al'ada shi na yayi ma maybe musulmai ne ba mu yi sallah ko wadansu ibada amma aside that naturally abinda ka tashi ka ci aiki ka dafa abinci ka je ko ina like it's normal
okay kafin mu zo mu yi batun kan yadda mace za ta tsaftace kanta ta gyara kanta tana al'ada da yanda ya kamata ta yi bari mu duba shekarar nawa a da sai ka jarce shekara 9 mishin ya samu al'ada yanzu shekara 9 ko kasa ko dai a da ne shekara 10 ya bin yake wani shekara mace ne in bata samu al'adan ta bai kamata a duba lamar
okay to yanzu dai a da dai na ce shekarun she na gaba kadan da kafin wani ya samu al'adan shi yana iya kai 13 14 15 amma yanzu haka muna ana iya record wai akwai recently ma wani ya riga 8
shekara 8 ta samu al'ada
yes 8 years
daga wannan hospital ta zo
a'a but from studies yeah. So 8 years 9 years shekara 9 shekara 10 suna iya su samu to abin da yasa yanzu changes environment wurin ci abincin mu da kai ya sassake from there muna cin processed foods even though ba shine main thing ba amma lifestyle mu da ya sake nan yasa ya bari komi kuma cikin system mu ne ina sake ina adjust shi yasa aka ce wani ya samu shekara 10 ko shekara 9 ko 8 ya samu menstruation but ba wani abu surprising bane amma an ka samu shekara har a ce more than 15 years ko inda ke kamar 18 years ka samu 18 years sai baki gan al'adan ki ko su guda ba it's not normal 20 years 25 years baki taba gani ba so it's not normal
haka nan ciwo ne
ciwo ne is either ciwo ne ko cikin girman ki da kike tashiwa wani problem ya zo yes maybe abnormalities from birth
wurin haifuwan ki da
sa wani na maybe organs shi bai girma wani female
ƙwayoyin jikin ki da
especially female organs nan
akwai na fahimci organs shine ƙwayoyin halittan dan adam
especially side na mata
na
matan nan bai develop da kyau ba mai yiwa uterus shi bai function mai yiwa ovaries nan
menene ovaries
shine coin da yake abinda shi ke zuwa shiga cikin inda muna da period cikin menses time nan da coin nan yake zuwa akwai coin carton da yake fito da coin a ce kana isa any month guda ko biyu na iya yi ne shi abinda ya zo isa in ya zo nan shi yana cikin mahaifanka isa mahaifan nan shi yana expect kamar an yi mai an doki ciki ciki. Isa inda cikin bai zo ba, sai mahaifin ya wanke wannan kwan da waɗansu abubuwan da suka prepare kamar ciki ya zo ma mahaifin. Inda bai zo ba sai shine yake fitowa as hailanka ko jinin nan. Sai sa inda waɗannan organs kamar ovaries nan ba shi ko maybe uterus bai yi girma ba kamar yanda na jariri yake covid waɗannan duka ina iya cause so wannan dai ba lifestyle bane amma from wurin haifuwa abnormality ne da waɗannan abubuwa bai happen ba
idan na fahimce ki yanda ake haifi mutum ya zo da wani iri ana haifi kuma mutum mahaifin shi duk wani kwai da ke wurin mahaifin shi bai da karfi bai girma yanda yake girma amma wannan wurin dai bai girma yana inda yake yana hana mai shin haila kai da haka ya mai shin zai
okay irin haka dai sai dai mai shin ya gan specialist Munga akwai not a regular doctor ya kamata ka gan specialist in gynecology especially she sun tattauna sun duba cause abinda yasa wannan ya faru isa inda akwai means ko akwai wani hanyoyin da daya bi da ke yayi normal ko mostly mutanen da zai faru kaman basu yi basu taba samun wannan period ko 28 a zuwa bincike a gan kaman irin waɗannan abubuwa basu yi girma yana da karfi ne mai shin ya samu haifuwa because mostly menses na shi kuma ke initiate cycle na nawa ake samu ne ciki a ciki shi sa
to yanzu bari mu zo batun tsaftace jiki idan kina yin al'ada yana zuwa da za ki yi ki kare kanki ba za ki kamu da wani cuta
So na fara da abinda muka san muke use muke tare da al'adan nan. To shin yanzu haka currently research nan da muke da shi ne I use sanitary pad. Sanitary pad din kuma akwai irin shi biyu akwai disposable wanda ka sa sai ka cire kayar akwai wanda ake wankewa kuma shanya a iron I use to. Yanzu haka sanitary pad nan for now wanda mostly kamar a sa a dispose a yar shi nan kamar yazo ya zama best kadan ya fi even though reusable one kuma na da kyau amma shi nan ba ka yi shi da kyau ba
ka samu
infection in ba ki use shi da kyau ba ka samu infection don in kana use wannan type na reusable in ka cire ya kamata ka wanke da kyau ki shanya inda akwai rana zai buga da kyau shake iron
ka guga ki goge
yes it is so kar kowani bacteria ko infection ya same ki amma in kana use ne na disposable one shi kuma kar ka sa a ce saboda ya zama disposable an ce at least wanga dai bai baka da infection haka in ka sa ta 24 hours wani na iya sa shi tun da safe har dare ya yi kwana da shi ya tashi da safe ya cire this by right thing bane in ka yi anytime a sa at least in kana cikin al'ada period nan ka yi wanka at least twice in a day she so ka samu ka sake padin kuma padin especially in ya fara kan kin ga yana zuwa da yawa isa ba shi ka gira kaman ka ci kai wanka ba kana ka sa da safe zuwa da rana she ki sake isa na da rana ne ki sa har murinci zaki wankan ki kwana kai wannan kuma she ki sa na kwana gare waye kuma she sake depending on flow you use amma koda depending on flow be kamata ka sa pad more than 12 hours yana jikin ka ba wannan dai ba hygienic bane isa saboda shi muke advocate muke propagate wanga abinga kama mu try mu at least cikin wannan period mu substitute because wannan period ne likely ka samu infection ina da high you understand
lokacin da kuke shirin wayar da kan mutane dazu da najiku naji kuna magana cewa akwai lokacin da jinin ke zuwa da yawa akwai lokacin da jinin ko baya zuwa da yawa to ina son karin bayani kan wannan
okay so jinin da mun sani generally inda ya fara maybe yana ya fara kadan shi second day third day wani nke mai menstruate kamar a ce four days ne kan kaman first day ya zo wani na na yana zo diwa amma second day da third day ina ya zo diwa kin kaman she ya fara day sun ya fara zuwa inda zai kare she ya rage har ya stop don bai stop gaba da haka so kan kaman volume na najiya ya yawa ya fi na yau sashe ina ragewa kana
kwana nawa ne ya kamata a ce mai haila tayi
so a wurin mu dai kwana uku zuwa kwana 7 like 7 days 3 to
kwana bakwai
yeah kwana bakwai so amma from kwana uku nke mi kwana bakwai ne mai min kuma ka samu heavy flow from farkon rana har karshe ba ki understand ha ya kamata ka gan kaman ina ragewa amma wani kuma na nan shi ina samun nashi kwana uku yasa duka ina zuwa da yawa gabaɗaya within that 3 days she cut yasa depending wani na iya zuwa 7 days amma shi ya zo kankan akwai wani bi stress gajiya wani bi kuma abincin da kake ci wani bi kuma maybe anemia maybe ciwon da ba jini da yawa cikin bodin ka waɗannan duka waɗansu kuma nanan suna shan magunguna like this contraceptive waɗansu magunguna duka yasa yana iya ya change cycle ka yi kamar ya yawa too much ko ya yawa ya yi less amma ki as na mace kina duba menses ki kina track kika ga wani wata nanan shi sake ko wani changes ya zo ya kamata ki gane kamar wanga wata dai kamar yayi difference ka don ko ka cire pad ka shiga ga kamar jinin nan na wari jinin kuma ideally bai kamata ya zama abin da ke wari ba sai ka ga kamar akwai changes wani sense na ciki ya kamata ki san kamar wani problem na nan sai ki do ki je wurin doctor ya duba ki
okay da su wata tayi da yani a lokacin da suke taro nan ta ce wai ana iya mace wata bata al'ada kawai hannunta sai aka jini
to yana nan haka amma ba normal bane zan ce ko
misali wani sai ce shi bai al'ada hannun shi akwai ire-iren wannan
akwai yana nan amma ba normal bane a ce na mace kun kowa ya san kaman mahaifa cikin ne jinin hailan ke fito ya fito cikin gaban na mace aha ya fito ya zo shi yasa inda yake na ke fito hannunka ina mahaifanka yake kenan yasa yana iya faruwa wannan kuma ba lifestyle bane ba abubuwan da ke kai bane amma haka halittanka ya zo da shi kamar me irin abin ga zan ce tissues irin abubuwan da ya yi ya taru ya yi da mahaifan na macin nan waɗansu na nan ina iya yi zo kamar ya spread ina cikin hannunsu da wani na iya zuwa kan fuskan shi da wani na iya zuwa karkashin kafafuwan shi da wani na iya zuwa kataran shi yana iya ya spread to just koina ki understand shi yasa inda ya kai wata inda ya kamata hailan ya zo kaga cikin mahaifan wani na nan yana samun hailan kuma hannun shi na haka kin gani so yana fitowa wurin yana she yana show signs ne yana show cikin hannun nan shi yasa kaga kamar ji me shi bai komi da hannun shi ko bai tafiya ko nan ganshi na ciwo ko maybe fuskan shi yayi ja depending on inda ya spread ana kiran wannan endometriosis ha conditioning kenan akwai wadansu da ake iya a treat amma waɗansu kuma ba iya a treat akwai magungunan hormones they are all hormonal is ana iya a use a stop hormones nan su bar aiki for some time so a duba ko wannan tissue soon die off wanga na kai ki deep kenan so amma naturally ina iya yi stop shift happen kuma wani nashi ba shi nan severe wani kuma na iya yi severe har ma mashin bai doki ciki because tissues ya spread so much into the body yasa wannan kenan yasa wani na nan da ke da wannan abu ni na advice especially in mashin bai samun hailan shi me shi ya ti hospital amma me shi na samu highland shi kuma tukun wannan science din kenan me biya ya ti so a ba da wani pain relief ko a bayar wani therapy da zai bar wannan ya bi
mun zo karshe wani shawara da ke ba iyaye da yanzu yaran su ke fara al'ada da sauri koi alamu da ya kamata uwa ta gane diyanta ta fara al'ada koi wani gargadi da zaki musu
okay so ina duba before mut wani ya fara al'ada ba first sign even though wani na nan first sign ne shine al'ada amma ka gan kaman da shi ya fara wani mamma kadan bai ma kamata ki jira har ya zo suku bisa kin gan diyanki ya fara kai 7 years 8 years ke ki fara yi mata magana shi ya kamata at least ma ki zama first person da zaki yi mata me zaki yi mata magana wannan
zaki gwada mata yanda ake
yi yanda abin da kanshi yake yanda kina nan maybe baki san inda zai don na farko dai baka san inda zai zo ba maybe kana school maybe kina makaranta maybe kina gida ne maybe kuna cikin tafiya ko wani yanayi yana iya zuwa ki understand bisa kamata as ma kin san so ya kamata ki gwada ma diyanki akan ga lakin ya kai wani time kiya ki gan wani abu akan ga kaman jini ya zo cikin fantin ki ba komai bane naturally that means kina girma kenan she sa from this time kike gwada mata yanda za ta protect kanta ba ta samun ciwo kuma she ki bari ta san kaman kinga bingan da yazo nga ba ki after that period din kiga inda kika yi sadu da namiji ko wani abu kiya ki samu ciki which is the teenage pregnancy that is not advisable is like kin gwada mata wanga duka in san ta gan jinin nan ta san abin da ta san menene ki understand ba yanzu za ta gan shi ta yi confused ba ta san wurin wa za ta ce ba is like gwada mata kiya ki sai pada ita da kanta tana practice ta san kaman inda menses na yazo na sa pada hakan ga zan sa shi na wanke hannu na tukun sa in nayi alada na karin jin na kan da zan food inda zan ji sa that's been me na yanda zan yi dispose shi yayi fine duka sheki gwada ma
yayi
wanka da komi as musulmai kuma ka gwada mai shi wankan janaba ko ba so wannan duka wankan selki yes so wannan duka ya kamata iyaye mu saka mu kaman mun gwada ma yaran mu
mu anan muka ka karshen shirin namu na yau a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Lazarus Gresham tare da abokin aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
Bazaar.